Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan za a yi bukukuwan washegarin sallah lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asabahin yau Laraba 21 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai.
Ajiya ne dai wasu mutane dauki da makamai suka nemi hallaka shugaban rukuwa na kasar Mali. Sabuwar nau'in annobar coronavirus na ƙara yaduwa a duniya. Kana za a ji cewar gwamnatin Amurka na yunkurin taimakawa al'ummar kasar Cuba.
Kanin labarin kenan. A daidai lokacin da 'yan Najeriya da dama ke cikin murna da annashuwar bikin babbar sallah, sai gashi ana kuma fama da tsadar abubuwan bukatar yau da kullum. Koyaya hukumomi ke ganin batun
abinda ya fita da wa shugaban kasa hankali daga maganan tsaro sai maganan hayayyafan farashin kayayyaki musamman kayayyakin abinci dan ya san in kayan abinci suka kudaden suka tashi al'umma na wahala.
To miyagu sun sake kai hari a wani kauye a yankin Madagali na jihar Adamawa Najeriya. Kowane hali jama'a ke ciki
sai abinda Allah ya damu.
Sannan kamar kowace ranar Laraba yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyen na ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Ta da fatar an yi sallah lafiya. Allah Ubangiji ya maimaita muna. Allahumma amin. Wasu mutane biyu dauke da makamai ciki har da wani dauke da wuka sun kai hari ga shugaban rukun kwarya na kasar Mali Asimi Goita a jiya talata a babban masallacin Bamako, babban birnin kasar, kamar yadda wani dan jaridar kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya gano. An kai harin ne a lokacin da ake sallar Idi a babban masallacin Idi. Tuni aka dauki Goita daga wurin a cewar dan jaridar, wanda ya ce ba a bayyana ko ya ji rauni ba. Ministan harkokin addini Mamadou Kone ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa wani mutum ya yi kokarin kashe shugaban kasar da wuka amma bai yi nasara ba. Lotus Story, daraktan babban masallacin, ya ce wani mahari ya afkawa shugaban kasar amma sai dai bai kai ga ya jimmishi ba. Nan da nan dai Associated Press bata iya tabbatar da wannan bayanin ba. Mali na ta kokarin shawo kan wata kungiya masu ikirarin jihadi da ta fara bullowa a arewacin kasar a shekarar 2015. Kuma tun daga lokacin ta fara bazuwa zuwa kasashen Burkina Faso, Mali da Niger. Cutar coronavirus nau'in Delta a yanzu ita ce kusan kimanin kashi 83 cikin 100 na sabbin kamuwa da cutar coronavirus a Amurka, a cewar cibiyar kula da rigakafin cututtuka. A cikin makonni uku da suka gabata, nau'in ya kai kashi 50 cikin 100 a sabbin kamuwa da cutar. Hanya mafi nagarta don magance yaduwar wannan sabbin nau'in annobar ta COVID-19 ita ce amfani da wannan rigakafin. Tana da karfi kuma ita muke da ita a yanzu, a cewar Dr. Rachel Wolensky, shugaban cibiyar, a wata ganawa da ya yi da 'yan majalisun dokokin Amurka a jiya talata. Annobar ta Delta, wadda aka fara gano ta a kasar India, an ce tana yaduwa cikin sauri fiye da saurin nau'uka na kwayar cutar ta COVID-19. A halin yanzu, ma'aikatar harkokin wajen Amurka tana ƙara ba da shawara ga Amurkawa da kada su tafi ƙasar Burtaniya saboda ƙaruwar sabbin nau'in COVID-19 a ƙasar. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Adar White House ta faɗa a jiya Talata cewar tana kokarin binciko hanyoyi da Amurka za ta taimaka wa mutanen Cuba da ke zanga-zangar adawa da gwamnatin, tare da tuhumar gwamnatin Cuba da laifin tauye 'yanci a ƙasar da ke tsibirin. Sakatariyar yada labarai ta fadar White House, Jen Psaki, ta shaidawa manema labarai cewar Amurka na kokarin gano jami'an Cuba da ke da alhakin kai har-hari kan masu zanga-zangar lumana. A lokaci guda kuwa, ta ce Amurka na neman ƙara samar da yanar gizo ta intanet a Cuba, bunƙasa ayyukan jin kai da kuma ƙirƙirar tsarin aikawa da kuɗaɗe ga 'yan Cuba da ke ƙasashen waje don aika kuɗi ga danginsu da ke Cuba ba tare da gwamnati ta kawo wani cikas ba.
Kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda a yayin da jama'a ke cikin farin ciki da annashuwa sanadiyar babbar sallah, ana kuma fama da tsadar abubuwan buƙatar yau da kullum, al'amarin da hukumomi suka ce ba za a kyale ba. Madina Dauda gare ki.
Kayan abinci yayi masifar tsada a kasuwannin Najeriya, musamman ma a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Duk sanda mutum ya ziyarci kasuwa, zai iya gama yawo ya dawo ba tare da ya sayi wani abu ba, duba da yadda farashin kayayyaki suka tashi, musamman ma kayan miya waɗanda aka fi sani da kayan gwari. Malam Muhammad mai sayar da kayan miya ne a kasuwar Area 11 dake babban birnin tarayyar Abuja.
Sakamakon sallah ta zo, abubuwa dai ga hinan da yanda dai suke haka suke. Kuma cinikin dai dan sauki sakamakon ba a biya albashi ba. Tumatir muna sai da 4000, tattasai 3000, tarihu shine dai dan ƙara aka same 4000 shi ma kwando. Sai albasa ai ko kwando albasa ce kawai da dan sauki 1500.
Akan haka na gana da ministar kuɗi da tsare-tsare Zainab Shamsuna Ahmed, inda na fara da tambayar ta ko suna sane da koke-koken mutane a game da hauhawan farashin kayan abinci. Ga amsar da ta bayar,
abin da ya fita da wa shugaban ƙasa hankali daga maganan tsaro sai maganan hayayyafan farashin kayayyaki, musamman kayayyakin abinci, dan ya san in kayan abinci suka kudaden suka tashi al'umma na wahala. So ya bada umarnin cewa duk abin da zamu yi, da mu da muke aikin tattalin arzikin ƙasa da babban bankin Najeriya da masu aikin safaran trade, cewa duk abin da za a yi a samu a kawo sauki ga al'umma. So shi Central Bank, babban bankin Najeriya, sun sa yanzu rage abin da ake kira inflation as babban aiki da suka sa a gaba, mu ma haka. So muna duba cikin ayyukan da muke, muna bada taimako da wanda suke su ne can ƙasa wanda gajiyayyu ne sosai, ana ba su 'yan kuɗaɗe kaɗan kamar 5,000 a wata, wanda muke kira conditional cash transfer. Shi wannan bada tallafi da ake wa mutane, da ana bada har ya kai mutum miliyan 1 da aka samu wannan matsalar cutar COVID din nan, aka sake faɗaɗa shi, yanzu ana ba mutum miliyan 2. So yanzu haka ana an tsara wata register wanda duk waɗannan mutanen suna ciki, kowa an taimaka musu da zamana suna da bank account number, sun buɗe account na banki, suna da BVN. So kuɗin ana ba su directly cikin account din. So yanzu wannan register din ta kai miliyan 6 gidaje, ba mutane ba, gidaje miliyan 6. Kuma in kika yi lissafin cewa kowane gida aƙalla akwai mutum 5 ko mutum 6, kin ga miliyan wurin 36 kenan ake tallafawa.
Ministar kuɗi da tsare-tsare Zainab Shamsuna Ahmed kenan. Ɗaya cikin kayan abinci da farashin sa ya bani mamaki shine shinkafa, wadda a yanzu ake ce mata hajiya babba saboda kuɗin ta ya ƙi sauka tun farkon kafa wannan gwamnati da aka rufe kan iyaka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Yeah. Rahotanni dai na nuna cewar jami'an tsaro a Najeriya sun samu nasarar kama matashin nan mai hankoran kafa jamhuriyar Oduduwa Sunday Iboho. Wakilin muryar Amurka Hassan Umaru Tambwal na dauke da karin bayani a wannan rahoton da ya hada muna.
Ajiye Litinin ne tabbayyana cewa ɗan sandan ƙasa da ƙasa sun kama ɗan fafutukar ƙasar Yarbawa nan mai suna Sunday Iboho, mai hankurin kafa ƙasar Yarbawa zalla a birnin Kotono na Jamhuriyar Benin tare da matarsa ƴar ƙasar Jamus. A wata takardar bayani da lawyansa, babban lawyan Najeriya wato Sam Chief Yomi Aliyu ya sanya wa hannu, ta nuna cewa ɗan sandan ƙasa da ƙasa ne suka damƙe Sunday Gohon da matarsa ƴar ƙasar Jamus mai suna Rofo a birnin Kotono na Jamhuriyar ta Benin. Tun farko sai da lawyer na Sunday Iboho ya nuna cewa zakulo Sunday Iboho da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi abin firgita ne da ban takaici. Lawyer Yomi Aliyu a takardar jawabin ya zargi jami'an asirin Najeriya DSS da cewa sun yi harshen damo. A farko sun ce ba za su kama Sunday Iboho ba saboda kada a zafafa salon siyasar Kudu maso yammacin Najeriya wato yankin Yarbawa, sai dai gashi sun cafke shi. Gwamnatin tarayyar Najeriya na kokarin a mayar da Sunday Iboho a gida Najeriya don ya fuskanci shari'a a game da laifukan da ya aikata. Shi ko lawyer Sunday Iboho Chief Yomi Aliyu yana cewa akwai wata doka da aka kafa a shekarar 1984 a tsakanin kasashen Togo, Najeriya, Ghana da Jamhuriyar Benin ta hana mayar da duk wani dan fafutuka kasarsa idan ya gudu zuwa waɗannan kasashen. Don haka ya buƙaci gwamnatin tarayyar Najeriya da ta kyale Sunday Iboho ya ci gaba da walwala kamar kowane ɗan ƙasa. Ya ce kama shi a miƙo shi zuwa ƙasar Najeriya kamar keta haddinsa ne na zama ɗan ƙasa, tunda laifin da ya aikata na siyasa ne ba na cin amanar ƙasa ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda ake sauraron shirye-shiryenmu kai tsaye. Za kuma a iya samun wasu shirye-shiryenmu ta kafafen Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda wasu miyagu suka sake kai hari a wani yankin Madagali na jihar Adamawan Najeriya, inda bayanai ke nuna cewa mutane sun ruga daji don fakewa. Salisu Muhammad Gareka.
Al'amarin rashin tsaron dai a Najeriya sai kara ta barbarcewa yake yi, inda waɗansu waɗanda ake zargin masu tada kayar baya ne suka je suka kaiwa wani ƙauye mai suna Hembula da ke karamar hukumar Madagali a jihar Adamawa hari, har suka yi nasarar kona gidaje sama da shida wanda hakan ya zanyo asarar rai guda da kuma dukiyoyi. Wani bawan Allah wanda ya so a saka sunansa shi ne ya shaida min a kowannan lamarin a lokacin da suke tsaka da faruwar wannan matsalar.
Wanda ke faruwa a yankinmu yanzu mutane an zo an kona mana gidaje da yara, yanzu mun gudu muna cin daji ma an haura dutse.
Kamar gidaje nawa aka kona?
Akalla dai aka yi wajen gidaje shida.
Yanzu ku kuna daidai ina?
Yanzu mun gudu wasu suna kan dutse, wasu kuma suna cikin daji.
A gurin guje-gujen kuma iya gidajen da aka kona ko dai akwai wani rasa rai haka ko?
Akwai wata mata. Ita ne ta rasa ranta dai wanda na gani.
Kuma ba wani agaji da jami'an tsaro suka kawo muku?
Ko ɗaya.
Yanzu wani hali kuke ciki kenan?
To sai abinda Allah ya damu.
Hakan ta sanya na tuntuɓi jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Adamawa wato DSP Suleiman Yaya Guroje, shi kuwa ce mana ya yi. A halin yanzu rundunar 'yan sanda sun bazama domin ganin an binciko waɗanda suka yi sanadiyar a kowannan matsalar.
Yanzu dai rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa suka sake samun umarni daga shi kwamishinan 'yan sanda na jihar Adamawa domin su yi bibiya ko cikin kurmi ko kan tsauni dai duk inda suka gudo domin su samu maboya dai a ci musu a samu a kama su. Har ila yau kuma aka sake saurara tsaro domin a tabbata dai da kowane wuri dai ta riga an basa jami'an mu. Kara tabbatar ma da mutane tsaro ga rayukansu da kuma dukiyoyinsu.
To ko menene ma yasa rashin tsaro yake tattara azara a Najeriya? Tambayar kenan da naiwa wani masanin tsaro kuma tsohon soja kuma shugaban kungiyar tsoffin sojoji na arewacin Najeriya, Malam Bashir Babayola, wanda ya tabbatar min da cewa wannan matsalar 100% rashin aiki kan sa matasa aukawa cikin wannan matsalar.
Rashin aiki ya kawo wannan wanci. Haka zo kuma kamar da ake faɗi kan cewa wasu mutane ne ana sata mutane duk wannan hanya ce wanda kan cewa mun koyi shi ne kan cewa wasu garuka kuma wasu kasa ga muke ji kan cewa yana faruwa. Wannan kuma mamaki bane sai kaga abin da ya faru shi ne kan cewa wasu dauki kan cewa wani salo ne na neman dukiya. Yadda na gaji kira ko aiki babu, mai aiki babu, abubuwan da wasu kana aiki.
Al'amarin rashin tsaron dai sai kara ta azara yake yi, domin kuwa lamarin kan sake jefa rayuwar al'ummar Najeriya cikin halin ha'ula'i. Salisu Muhammad Garba, sashin Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To a gaida Salisu, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Wutar rikicin siyasa na ƙarar ruwa sakamakon sauya shekarar gwamnan jihar Zamfara daga PDP zuwa APC. Manazarta na ganin ba wannan ne lokacin da ya dace da cece-kucen siyasa a jihar da ke fama da matsalar tsaro ba. Jama'a assalamu alaikum. Sauya shekarar gwamnan jihar Zamfara Bello Muhammad Matawalle na ci gaba da hura wutar rikici a dukkan bangarorin siyasa a jihar ta Zamfara, kama daga jam'iyyar da ya bari ta PDP har zuwa APC da ya koma cikin ta. Ko da yake dai tun farkon lamarin jam'iyyar ta PDP ta sha alwashin kalubalantar sauya shekarar ta gwamna a kotu, lamarin ya ƙara kamari ne a 'yan kwanakin nan sa'adda majalisar dokokin jihar bisa buƙatar gwamna Matawalle suka so mai yunkurin tsige mataimakin gwamna Mahadi Aliyu Gusau, wanda ya fito karara ya bayyana cewa baya tare da gwamnan a sauya shekara daga PDP zuwa APC, lamarin da wata babbar kotun tarayya ta Abuja ta dakatar da yunkurin na tsige shi sakamakon ƙarar da jam'iyyar ta PDP ta shigar. Babban abin da ya janyo wannan badakala ta yunkurin tsige mataimakin gwamnan shine wani gangamin tarbo shi da aka yi a Gusau jim kadan bayan sauya shekarar gwamnan, inda kuma ya yi jawabi da kakkausan harshe akan makomar siyasa bayan sauya shekarar. Wasu kafafen yaɗa labarai sun ruwaito gwamna Matawalle yana zargin mataimakin nasa da nuna rashin tausayi da damuwa da halin rashin tsaro da jama'ar jihar ke fuskanta, musamman kasancewar gangamin tarbon nashi ya zo ne kwana ɗaya bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari a wani ƙauye da suka kashe mutane da dama. A ɗaya ɓangaren kuma, a cikin jam'iyyar APC da gwamnan ya koma ma tsugune ba ta ƙare ba, domin kuwa tuni da ɓangaren 'yan jam'iyyar da aka taras a ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamnan jihar Abdulaziz Yare Abubakar suka fito ƙarara suka bayyana rashin amincewarsu da rusa shugabancin jam'iyyar da shugaban riko na jam'iyyar na ƙasa kuma gwamnan jihar Yobe Mai Malabuni ya yi bayan karɓar gwamnan Matawalle a cikin jam'iyyar. Lamarin da suka yi zargin cewa yunkuri ne kawai na neman miƙa ragamar jam'iyyar ga abin da suka kira baƙo a cikin jam'iyyar, su kuwa a maida su saniyar ware. Tsohon gwamnan jihar Abdulaziz Yari ya gudanar da wasu taruka a 'yan kwanan nan, inda ya bayyana wa magoya bayan ɓangaren nasu wannan lamari.
A lokacin da aka zo aka karɓi Matawalle, kowa idan yana bibiya yana ganin zaman da muka yi a Kaduna, mun tantauna cewa za a zo a karɓi Matawalle shigo jam'iyyar APC, saboda in aka gama za a zo a zamna domin a tsara yadda jam'iyya kamata ta yi. Amma ba a yi ba, sai aka zo aka ce an rusa jam'iyya matakin ward, matakin local government, matakin jiha. Wannan shine kundin jam'iyyar APC. Babu inda ya ba Mai Malabuni ikon cewa ya rusa kowa. Babu inda ya ba wani ikon cewa aka rusa shi amma ana yin aiki akan fahimta to ba a yi wannan fahimtar ba abinda aka kaida shi ya kamata ai wanda ba kaida ba ba zai mai jiwo da jima ce ake so a kawo wanda mu ba ma shi ra'ayin jima a yanzu amma fa jima kuma ta taso ta ci ma take sai mu tsaya ai amma ba mu fata saboda haka wannan tsari mu shugabanninmu suna na har ran da aka yi congress aka zabi sabbin shugabanni bayan an yi wannan abin ni na yi magana da mai malami yasa yi haka yace a babu community akwai zan ce ne majama'a mun bayani cewa akwai yace babu damuwa idan Allah ya sa aka dawo sallah za a zanna a takaice ma yace an daga congress saboda al'umma jihar Zamfara nace na yadda amma duk da haka dai zan ce ni ma al'umma bayani domin san me ake ciki
haka kuma tsohon gwamnatin Abdulaziz Yare Abubakar yayi bayani akan rade-raden da aka rade ana yadawa na cewa yana kan hanyar ficewa daga jam'iyyar ta APC da zarar gwamnati Matawalle ya koma cikin ta
a lokacin da muka yi wannan kalmar APC wanda ke gurin ni Abdulaziz Yare in bar jam'iyya ba mu ko iya hada mai sirrin da muke gamba mai tare shi ba mu dinnan mu 11 APC har abada bai cika ba ni ba wadanda mutane magana cewa ni in gina gida in bashi to ina so su sani cewa kin ba son tarihi na ba ina so su zo mawara su gane su wane ne kayatawa saboda haka wannan mafarki ne APC mu muka haife ta za mu gina ta kuma da izinin Ubangiji kura-kuran da aka yi a cikin ta za a gyara kuma za ta koma kawo gwamnati in Allah ya yarda to ran da aka zo nan ma karbe Matawalle shigowa cikin wannan jam'iyya a matsayin bako mun zata sai nemi ɗan gari domin su nuna mashi ya gari yake to amma wani wanda a can Abuja wanda bai iya shigowa ko da garin su ne siyasa a yanzu yana son ya shuka rudani mashi gwamna ya shuka rudani ma APC a jihar Zamfara ya shuka rudani a APC ta ƙasa to muna son mu gaya mashi rudanin da ya shuka aka samu matsala a 2019 a cikin wannan jihar ta Zamfara wallahi tallahi billahi ya kai ƙarshe
to amma dukkan wannan badakala da cece ku ce na zuwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar karuwar ayyukan yan bindiga da ke kai hare-hare da kisan jama'a da ma satar mutane domin karɓar kuɗin fansa a jihar lamarin da ya sa masu fashin baki ke ganin cewa ba wannan ne lokacin da ya dace da waɗannan cece ku ce na siyasa ba
muhimmancin da yan siyasa suka ba siyasa da abin da ya shafi anin siyasa yahe muhimmancin da suka ba rayuwar al'umma da zama lahiya da kasancewar mu cikin tsaro mai inganci domin in ka lura tun lokacin da gwamna ya dawo gwamnan Bello Matawalle Murado ya dawo APC nan za ga cewa al'amari na gwamnati kusan ba shi ake ba koyo shi za ga cewa harkar siyasa ne take ake yi magana ga matakai ga abubuwan da ke faruwa na rashin tsaro a cikin jihar ga baki ɗaya yanzu ba su aka mai san makai ba in ba tsakanin cikin gida na APC ba kila tsakani ne da mataimakin shi ko kuma wasu jigajigai na PDP na ƙasa ko na jiha to waɗannan abubuwa kaga ya nuna cewa kenan an heta batun wato mulki da kuma wato kare rayuwa da dukiyoyin al'umma a cikin jihar kuma na kowane bangare wannan yan siyasa suna da wato wannan alhaki a kansu na yin ko oho da abin da ya shahi tsaro a cikin jihar na kamata a ce yanzu matsayinsu na yan siyasa na kowane bangare in aka samu wannan irin halin taulayi na tsaro da jihar Zamfara take ciki ya kamata a ce sun haɗa kawunansu domin su ceto al'umma daga cikin halin da suke ciki ana ta kashe mutane ana ɗauke su ana kasar al'umma ana hana su noma to wannan abu kaga ya nuna cewa dai yan siyasa su siyasa ta dame su ko da me yake faruwa inda buƙatocin suna biya na siyasa to ba abin da ya dame su kuma wannan zai ƙara ƙarfafa shi in ka diba irin babban taron da aka yi na karɓar wannan gwamna zuwa jam'iyya mai mulki ta APC ya nuna maka cewa ba taɓa irin wannan taron domin tattauna matsalar tsaron Zamfara ba ko kuma watan tsaro ma na kasa baki daya. Kaga wannan abu yana da ban haushi, yana da ban mamaki. Sannan abu na gaba mallam Murtala shine shin waye na wannan majalisar take wanda zamanin suka yi na gaugawa ko kuma na kare al'umma akan irin halin da zan hota ke ciki. Yanzu sai abin da ya shafi siyasa ne za su zauna domin waton yin bayani, waton yin tattaunawa akan cire shi mataimakin gwamna ko kuma hukunta shi. Kaga ga abubuwa nan suna faruwa, waton wanda fa bai ga uwa ta bai magana uba ne, don waɗannan alama ake magana na tsaro su ne ya kamata a ce waton duk wani wanda adda amana ta jama'a ko kuma dan jihar Zamfara da adda kowace irin dama ya ba huska a kai ne cewa wannan harkar tsaro abu ne wanda ya kamata mu huskanta mu ga ta yaya za a yi a yi maganin shi.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin YouTube Hero Dodone da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
Wasu mutane biyu ɗauke da makamai, ciki har da wani ɗauke da wuka, sun kai hari ga shugaban rikon ƙwarya na ƙasar Mali Asimi Goita a jiya Talata a babban masallacin Bamako, babban birnin ƙasar, kamar yadda wani ɗan jaridar kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya gano. An kai harin ne a lokacin da ake sallar Idi a babban masallacin Idi. Tuni aka ɗauki Goita daga wurin a cewar ɗan jaridar, wanda ya ce ba a bayyana ko ya ji rauni ba. Cutar coronavirus nau'in Delta a yanzu ita ce kusan kimanin kashi 83 cikin 100 na sabbin kamuwa da cutar coronavirus a Amurka, a cewar cibiyar kula da rigakafin cututtuka. A cikin makonni uku da suka gabata, nau'in ya kai kashi 50 cikin 100 a sabbin kamuwa da cutar. Fadar White House ta faɗa a jiya Talata cewar tana ƙoƙarin binciko hanyoyi da Amurka za ta taimakawa mutanen Cuba da ke zanga-zangar adawa da gwamnatin, tare da tuhumar gwamnatin Cuba da laifin tauye 'yanci a ƙasar da ke tsibirin. Sakatariyar yaɗa labarai ta fadar White House, Jen Psaki, ta shaidawa manema labarai cewar Amurka na ƙoƙarin gano jami'an Cuba da ke da alhakin kai harhari kan masu zanga-zangar lumana.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu, an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Isuf Aliyu Harande da ya tani gabatar da shirin, da Chibahiro Dodone da ya haɗa, sai kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.